More music at houseofsongs.com.
Baki malo kamar tsohon kwanko kauri sire kamar icen kanya da kunnuwa kamar ganyen ganji da ta shige wurin wata yarinya ke kan kafar kwata ma za ka mota kashe ta zan kashe maki aurenki na san irin mazan ku na zamani aure da karuwa koko babu yaya kudin kitso yaya omo abin da zan gaya ma bala I did so work and I saw a ladder and I saw where I took over. I saw me, but I saw what I got down there. Say, I mean, I worry, I worry, I love a mutton down my soul. Hello, I'm Linda, I'm Sadina, I'm Isa, da bala
More music at HouseOfSongs.com.